shirin na Ramadan a yau ita ce Juma'a ta biyu har yanzu muna nan a fatawan malamai dangane da alfanun azumin Ramadan da ire-iren lada da albarkar da ke cikin wannan wata inda aka buƙaci musulmi da su yawaita kwatanta aikin da ya danganci ayyukan ibada domin samun rahama mun samu zantawa da Malam Ibrahim Abubakar Tofari imamin masallacin Juma'a na Quba dake tukuntawan kanan Najeriya kuma sakataren majalisar malamai ta jihar Kano ga abin da yake cewa
innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu min shururi anfusuna wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa man ihtada bi hadihi ila nabiyyin bayan haka sunana Ibrahim Abubakar Tofa limamin masallacin Juma'a na Quba da yake unguwar Tukuntawa nan bayan gidan zuwa Kano kuma ni ne sakataren majalisar malamai na jihar Kano alhamdulillah kamar dai yanda aka riga aka sani a watan Ramadana abin da ya kamata a ce musulmi ko musulma yayi kotani da farko dai idan wata ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kan yi wa sahabbai albishir cewa ja'akum ramadan wa kataba Allahu alaikum siyamahu wa tuftahu abwabul jannati bihi wa tughlaqu abwabul jahim wa tuzallu shayatin fi laylatin khairun min alfi shahr man urzuqa khayraha faqad urzuqa wa man urzuqa faqad urima khayran katira ma'ana abinda manzo Allah yake mutane admission cewa watan Ramadana ya zo muku kuma Allah ya faranta muku azumi a cikin sa kuma a cikin misalin ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta ana daure shedanu a cikin sa akwai dare guda ɗaya da yafi wata 2040 wanda aka azurta shi samu alkhairin sa ya rabu wata wanda kuma aka haramta masa an haramta masa abu mai yawan gaske to anan tunda manzo Allah yake ana bude kofofin aljanna kaga mutum zai shiga ta kowace kenan saboda haka ayyuka na alkhairi kuma kowa da abin da Allah ya hore masa wani zai iya yin salloli wani zai iya yin sadaka wani zai iya karatun Qur'ani wani zai iya zikiri to a cikin watan azumi banda farlantawa da aka yi na azumi akwai abubuwa da yawa da ake so a yi azumi abinda yake na aikin alkhairi kamar yadda aka tambaya me ya kamata a yi abinda na faɗa din nan shine zai wa mutum jagora ba duka ne wani zai iya sallar da laba ba duka ne wani zai iya cewa dan ba shi da abinda yake da shi saboda haka abinda Allah ya hore wa dan adam daman dai akwai sallar ashar akwai karatun alqur'ani akwai ciyarwa akwai sadar da zumunci ga sunan dukkanin wanda mutum ya rika na kaiwa cikin gidan aljanna kofa shi a bude kamar yanda aka riga aka sani saboda abinda yake a cikin musulunci duk abinda mutum ya rika na ibada zai kashi gidan aljanna babban abin ta kai ce a ce Ramadan din ya zo baka tsina na abu ko baki tsina na abin kirki ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a mambarin sa ya taka mata takala da sai ya ce amin sai ba sai ya ce amin ta uku ya ce amin sahaba manzo Allah ko duk san da yi wani aiki ba sai ce manzo Allah mun ga an yi kaza mai aiki kaza to shine sai manzo Allah ya sheke ba su shi ta amin ta farko da nace malaika jibril yake cewa duk mutumin da yazo Ramadan yazo Ramadan yazo da yi wani aiki da Allah zai sashi isanta shi daga cikin wata ya sashi aljanna ba Allah ya la'anta shi nace amin to wannan shi sa aiki na aljanna aikin da zai kai mutum aljanna na faɗi wasu abu sai wanda Allah ya hore maka amma ana so a ciya musamman a irin hali wannan shekara da muke ciki na tsanin da ake fuskanta sai muna fata wanda duk Allah ya sa muka zo sahabbai suna murna wata shida Allah ya kasu azumi kuma idan wata shida ta shige suna roƙon Allah ko ya karɓi aikin sun ga shekara guda abin da suke yi kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da iraya ma nan mu yi wani aikin da zai fitar da mu daga wuta ko da an kaddara ya samu a cikin aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to madalla da fatan musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya
Sai shin da kai ne kirki a cikin wannan alfarma dan mai sharuwa mushe gun sallah kafin hada dai sama dan kasuwa fito ta faraji domin wata da salama gano daga san dauri ta farkon watan da ya koma har da saka sarba ki dan ramadana wata fahimci suke ko awara sarba ta dan ramadana sai to har ruwa na bude baki wata karaba ramadana Allah ne da ke ya al'umma da bandar suke nema Allah ya kama da ko mana mai fara fayya Allah ya samu da